A cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Damazin tsakanin ƴan ƙasa da mazauna Sudan, ƴan ƙasashe makwabta musamman ƴan Najeriya. Al'amarin da yayi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunta kimanin mutane 10 yayin da wasu mutane 3 suka mutu. Kodayake mahukuntan ƙasar ta Sudan sun taka rawar gani wajen dakile tarzomar kafin ta yadu, amma kungiyar tsafin dalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta Sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na Sudan su ƙara kaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa.
Abin da ya faru a kwanakin baya, an samu ayin tashin harkar tarzoma a wani yankin sun ta ajima Damazin, wanda har wasu an kashe, wasu daga ciki wasu an sun bajiyajen su, wasu tarwatsa an ainihin kamar gaba da an ruguje su. To saboda haka muka yi wannan taro don mu kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya a ga an hukunta shi, domin adalci shine ainihin hukunta mutum da yake laifi a kowaye shi. Domin a san mu da ƙasar Sudan, Sudan ƙasa ce take ɗaukar take da kowa, akwai jinsi iri-iri, akwai ƙabilu kala-kala, yare iri-iri, a san kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala. Saboda ainihin kyakkyawar fahimta da kuma kowa ana ƙoƙarin a ga an kare haƙƙinsa, an girmama shi, an mutunta shi, ana masa ɗan adam, a san mutunta sosai. Ɗan adam yana da ainihin kima. To wannan kimar da irin yadda muka rayu muka ga cewa kima ɗan adam a ce ana irin wannan, kuma an kyale ba daidai ba ne.
Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan, na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurqan a nan Kano, kuma shugaban kungiyar tsafin dalibai ƴan Najeriya a ƙasar Sudan. Tarihi ya nuna tun kimanin shekaru 70 da suka shuɗe ne ƴan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a ƙasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa. Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa kungiyar tsafin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata.
Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan, kuma har zuwa wannan lokaci ana zuwa karatu Sudan. Sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske. Waɗansu suna zuwa jami'an da suke Khartoum, waɗansu suna zuwa jami'an da suke waɗansu garuruwan da dama. Amma dai jami'ar da tafi ɗaukan nauyin 'yan Najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta International University of Africa. Yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta. Zuwa yanzu ba za mu rasa akalla ɗalibi 20,000 zuwa 30,000 ba da ya je Sudan ya karatu.
Baya ga yunkuri na ƙashin kanta game da wannan al'amari, kungiyar ta buƙaci hukumomin Najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin ƴan ƙasar mazauna ƙasar Sudan.
A kungiyance mun tura ƴan uwa daga cikin kungiyar Sudan din nan, ko muna kokari gaskiya mu ƙara gabatar da wani abu dan a taimaki ainihin waɗannan mutane. Wai an yi kokari an taɓa wanda ya kamata a taɓa, akan a shiga a sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya, musamman ita Najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya, musamman a Afirka wajen kokarin kwantar da neman zaman lafiya. Kamar ya kira lallai mu ga cewar Najeriya ta shiga ta yi uwa, ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar Sudan, musamman duk wanda aka an shirya shi ta kokari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda ya sa wani abu nasa, ko gida, ko masauni, ko kasuwanci, ko wani abu, an taimake sa, an sun koma, ko ya koma ainihin harkarsa.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.